The game changer, you see. Oh, yeah, look what matters.
Small but mighty, tankara mi da ruwan baiti, yanzu na bar su akan titi, ka san an ce hasada taki, yanzu ni ake taba maki, yanzu ni ake wasa aiki, sina waje ni ina daki, ba su nake ba na doubtin kudi sun zauna cikin account, kudi kake so aya rubuta amount kuma na so siya ban din discount, ka bi a sannukar da ka sha wahala rayuwar nan ka bi ta ton by ton, in ta bure ma babu batun Newton, babu batun Newton.
Can't stop me.